أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mai kowa mai komi, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara ta sake gamuwan mu a wannan rana ta Alhamis, wanda tara ga wata na safar miladi hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443, wanda ya daidai da 16 ga watan September miladiya 2021. Insha Allah, kenan bayan mun gama wannan litafi na Mustalahul Hadith, kenan wannan litafi wanda zan fara shine zan yi litafi a cikin karatu a cikin litafin Umdatul Ahkam, wanda kusan dama wanda muka ce a wannan hissar da muke karatu, idan mun yi mustalah guda zan mu sa litafin hadisi guda. To an muka yi dai mustalah litafi guda biyu, tukun ne yanzu Allah subhanahu wa ta'ala da taimakon shi muka sa litafin na bangaren hadisi. Insha Allah, kenan dai karatun namu zai je da yawm Khamis tsakanin magariba da isha a cikin wannan litafi na Umdatul Ahkam, wanda litafi ne na hukunce, wanda daga jin sunan shi kaji an ce Umdatul Ahkam, ka san ya kadaita ne akan abin da ya shafi hukunce, saboda a wajen malaman hadisi akwai ta'alifat da yawa da akai, tun daga idan kuka duba akwai sunan da cewa mafi yawa sunan za ku gani akwai ahadisul ahkam a ciki, to amma sai aka kadaita da wani nau'i na tasnifi shine na ahkam, ahadisul ahkam kadai za a kuddo a yi tasnifi a cikin su, a buga littafi a cikin su. Misali bulughul maram min adillatil ahkam, bulughul maram duka hadisan da suke ciki hadisai ne na hukunce yau da gobe. Idan ka duba bancin shi ga wannan muhtasar litafi dan karami wanda yake Umdatul Ahkam, shi ma duka hadisai ne wanda suke na hukunce, ba ka gani ba hadisai na fada'il a ciki. Idan ka koma ka gani Riyadus Salihin ba ka gani ba a cikin shi wani hadisi wanda zai zo ya ce maka yanda zaka yi arwalla, ko kuma yanda zaka yi tsarki, ko kuma yanda zaka yi zakka ko hajji ko wani makamancin haka. A duka ya zo ne akan abin da ya shafi ladubba da wasu falalolin wasu abubuwa. To haka nau'i ke da kwai nau'i kala-kala na tasanif. Idan ka koma cikin sunan, wasu sunanin zaka gani akwai fada'il da kuma ahkam, wanda ya shahara da hadisai wanda suke na hukunce a cikin sunan al-arba'a shine sunan Abi Dawud. Wanda idan ka dauki littafin sunan Abi Dawud zaka gani duka hadisan da suka yi suke magana akan hukunce sune mafi yawa malan ya kawo a ciki. To wannan littafi na gaban mu wanda zan yi karatu a cikin shi insha Allah kenan shine Umdatul Ahkam min kalami Khairul Anam na Al-Hafiz Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Kafin mu shiga yanda magabata suka kasance a bangaren abin da ya shafi littafi, idan za su karantawa suna yin tarjama guda biyu. Tarjama ta farko bangaren abin da ya shafi shi mai littafin wane ne shi, a ina ya rayu, dan ka san littafi daga an ce ma littafi kaza ka san na wane ne, wane malami ne kaza, ya rayu waje kaza, ya mutu shekara ta kaza, sannan kuma babban malami ne, ya bada gudunmuwa a cikin musulunci. Haka kuma shi karan kanshi littafin da zaka karanta kasancewa wani irin tsari malamin ya kawo mishi. Da yawa zaka dauki littafi baka san ba, yanzu misali zaka gani wannan littafin na Umdatul Ahkam, zan mu gani a wani tsari malamin ya kawo wannan littafin nashi. Da yawa wasu littattafan zaka dauka ka rasa ma to ya nene malamin yayi tartibi, a abu na farko kuma muqaddimar littafi idan ka karanta ta ita ce zata nuna maka yanda shi muallifin mai littafin yayi gabatarwa akan cewa to a wannan littafin na ga manhajina ga inda zan bi, zan kawo maka kaza bana kawo maka ba kaza, kamar yadda zan mu gani a Umdatul Ahkam shi malamin yaya yace zai kawo littafin shi na wannan hadisi. Tayyib, abin da ya shafi tarjuma zan mu karanta cikin bidaya wa nihaya, wanda Imam Al-Hafiz Ibn Kathir wanda ya kawo tarjuma ta shi malam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Zan mu karanta wasu abubuwa daga cikin shi insha Allah. Da farko dai abin da ya shafi shi malam, sunan shi cikakken sunan shi shine Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi. Al-Maqdisi wato sunan shi Abdul Ghani, sunan baban shi Abdul Wahid, sunan kakan shi Ali, sunan kakan baban shi Surur, sai aka baban kakan shi na'am Surur, sai aka danganta shi da Al-Maqdisi. Wannan nisba shi ce kenan. Wannan shine cikakken sunan shi malam. Al-Kunya shi ita ce Abu Muhammad, wanda mun sani Al-Kunya mutum yana iya sama sunan, ya sama kansa Al-Kunya ba tare da ma yana da da ba. Kana iya ka sama kanka ko kuma ya zamanto kana da da ka sama dan kafa na farko wanda shine babba, shine a cikin sunna mafi yawa yanda tazo cewa ka sa Al-Kunya kada sunan dan ka babba. Idan kuma baka da dama kana iya ka sama kanka Al-Kunya kamar yanda muke da Abu Bilal gashi nan azami. Tayyib, laqabin shi shine Taqiyuddin. Taqiyuddin shine laqabin shi. Cikin malamai wa yake da laqabi Taqiyuddin? Bandish malamai mashhurai wanda Taqiyuddin Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. To a zamanin su in muka duba duka wajen karni guda suke akwai wannan alqabi, duk da cewa zaka ga wasu malamai suna inkarin irin wannan laqabi. Zaka ga Sheikh al-Islam shi ma Taqiyuddin ake ce mishi. Imam an-Nawawi Sharafuddin, kuma wane Jalaluddin Suyuti. To duka akwai irin wannan laqaba da ake musu a lokacin su. Kenan wannan duk da cewa Imam Nawawi shi a duniya babu abin da ya tsana kamar ka zo ka ce mishi Sharafuddin, ya tsani wannan laqabin. To kuma babu yanda za a yi laqabi ne wanda sai wasu heda shi ma ake gane ka, wasu kuma za a dan abin bance tsakankanin wanda wannan. Kenan laqabin shi Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi shine Taqiyuddin, shine laqabin shi. Laqabin su guda kenan da Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. An aihi shi Abdul Ghani Al-Maqdisi hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sana 541 a wani gari da ake cewa Jamma'il. A can ne aka aihi shi Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi. Jamma'il tana cikin wajen Qudus yanzu kenan, wajen Palestine haka dai nan take, inda aka aihi shi malam mai wannan littafi. Bayan an aihe shi sannan suka tashi shi da baban shi, suka tashi suka kaura suka koma wani waje wanda ake ce ma wurin Masjid Abu Saleh a cikin Dimashq, wanda Dimashq kuma Siriya ce. Suka kaura kenan daga can Jamma'il suka koma can Dimashq wani waje suka safta, wanda anan shi malam yayi karatu ya hafzace Al-Qur'ani, wanda mun sani magabata abu na farko da suke fara yi da yaran su shine hafza Al-Qur'ani. Wanda shi ne zaka gani malaman da mutum yana da shekara 12 ya huce da Al-Qur'ani, shi kenan ya shiga neman ilimi. Zaka gani da yawa wasu suna da shekara 18 har sun fara rubuce-rubuce, da yawa malaman da kenan nan ɗan shekaru tun da wuri ake sa su harkace Al-Qur'ani. Kenan anan ya harkace Al-Qur'ani, sannan da shi da baban shi daga nan wannan wurin da suka koma a Dimashq, kuma suka tashi suka koma wani waje da ake ce mishi Jabal Qasiyun, kusan wani dutse wanda ake kiran shi Qasiyun. Har ya zamanto wajen saboda mutanen kirki da suka tashi a wata unguwa ake ce mata As-Salihiyya, ake mata laqabi da wannan suna. Kenan wannan shine inda malam kenan daga nan As-Salihiyya kuma ya ci gaba da neman ilimin shi. Bayan wannan kuma yana daga cikin manya-manyan malaman shi wanda ya dauki karatu a gare shi, sune akwai Ibn Qudama Al-Maqdisi, wanda yake da wani litafi, litafin Ibn Qudama Al-Maqdisi Sharaf. La Al-Mughni. Al-Mughni, Al-Mughni Ibn Qudama Al-Maqdisi, yana da babban litafi wanda shine Al-Mughni, ya dauki karatu a wajen Ibn Qudama bayan ya harfi Qur'ani. Kenan awwal wanda ya fara koya ma shi Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi karatu shine Ibn Qudama Al-Maqdisi. Bancin shi sai ya tashi ya tafi zuwa ga malaman Dimashq, shi ma a wajen su ya dauki karatu da yawa, ya dauki abin da ya shafi fiqhu, abin da ya shafi hadisi, abin da ya shafi wasu karatuttuka da yawa, shi ma a wajen malaman Dimashq ya dauka. Sannan daga nan sai tashi yayi bulaguro daga Dimashq ya tafi Baghdad. Da ya tafi Baghdad a sana ta 560, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 560 kenan yana da shekara nawa yayi gulaguro neman ilimi an aihe shi hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 541 ya tashi neman ilimi yayi gulaguro neman ilimi hijira tana da 560 shekara 19 ya tashi yayi gulaguro zuwa neman ilimi ya tashi yayi gulaguro ya bar kasar su zuwa neman ilimi wanda mun sani gulaguro rihla ila talabul ilm sunna ce ta magabata ta malamai kai tun daga annabawa ma sunna ce tun daga annabawa cikin annabi wata ne mai ilimi annabi Musa da aka tura shi ya je wajen Khidr ya je ya dauki karatu kenan cikin sunna ce ta annabawa ma tashi zuwa neman ilimi kafin a zo su sauran talakai irin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sahabi daga Madina ko daga wani gari zai tashi yayi tayyau wata guda dan yaje ya saurara hadisi guda zai je ya saurara to zai tayyau wata guda dan haka dole sai ka tashi ka je neman ilimi yana daga cikin ma mutum illa mutum ya zauna bai nemi bai tahi ba neman ilimi wasu malamai suke ganin cewa akwai ilimin ma da baya samu ba awwal shay abinda ake so ka dauki ilimi na malaman garu idan ka gama da su ka fita kuma ka je ka nemo su ka je ka kara kenan wannan rihla ta neman ilimi sunna ce babba tuntuken annabawa shi da ya tayi Dimashq a shekara da ya tayi Baghdad a hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana 560 sannan kuma bancin anan yayi safka kuma wajen Sheikh Abdul Qadir al-Jilani wane ne Sheikh Abdul Qadir Jilani na'am Abdul Qadir Jilani wanda dai ake nasabta mishi tarika Qadiriyya wato amma shi mutum ne salihin bawa mutum ne kirki mutum ne wanda yake bawan Allah na kirki wanda duk mafi yawa zaka gani mabiya su ne tana wahayi bayan mutuwar mutum ma ka gani suna yaba mishi wasu abubuwa da yawa akwai mabiya wanda kuma in a rayuwar malamin ne za su kai shi ma su baro shi wani kuma shi bayan ya mutu za ka gani suna ta danganta mishi wasu abubuwa wanda bai kirkira ba wanda shi Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani malami ne malami na Allah wanda shi Abdul Ghani Abdul Min Al-Abdul Wahid Al-Maqdisi mai wannan littafin ya safka a wajen shi Sheikh Abdul Qadir Al-Jilani ba kowa ba yake samun dama ma yayi karatu a wajen shi to yanda ya ga Abdul Ghani mutum ne wanda ya zo da hamasa karatu mutum ne wanda akwai salaha tare da shi ya sabke shi a wajen shi shi da wani dan uwan shi da ake cewa Muwaffaq suka tayi tare ya sabke su a wajen su kai wajen kwana 40 har ma sai da ya kara musu wani lokaci su ringa zuwa suna daukan karatu bayan kwana 40 da rayuwar shi Allah subhanahu wataala ya karbi shi Abdul Qadir Al-Jilani ya rasu bayan sun yi wajen kwana 40 tare da shi kenan ya dauki karatu a wajen shi Abdul Qadir Al-Jilani daga nan kuma sai ya tashi ya je wani wajen wani malami wanda ake ce mishi Abul Fath shi ma yayi karatu a wajen shi bancin shi daga nan kenan wannan duka a Baghdad yake sannan daga Baghdad ya tashi ya koma Asbahan can ma ya dauki karatu kuma sai ya fara koyawa saboda daman shi ilimi al-ilmu bit-ta'allum wato kana ko karanta kuma kana isarwa saboda dai abin da ya zaman to kana karanta kana isarwa yayi zaman tawwa ya rasahu a cikin zihininka kada ya zaman to kana da ilimi kuma ga wani waje babu ana bukatar in iliminka ka ki bada shi kenan duk yadda kake da ilimi ya kamata ko mun ka dai din shi inda ake bukata ka bada shi wannan shine Imam Al-Biri yake cewa yazidu bi kasratil infaqi minhu wa yanqusu indihi kaffan shadida wato shi ilimi yazidu bi kasratil infaqi minhu duk lokacin da ka zaman to kana bada ilimi to karuwa yake wa yanqusu kuma haka yana ragewa indihi kaffan shadida in ka rike hannun ka bada wannan ilimin to haka ilimin naka zai zaman to ga kanin ya ai shekara 10 ilimin da yana nan wannan ne wasu ma sun ya bace amma tanki yanzu zaka gani da ilimin ka na waccan shekarar kana nema kana badawa zaka gani da wannan shekarar da waccan shekarar ba daya bane ba na wannan shekarar tanki kana bada karatu zai zamanto yahi zamanto wa ya tabbatu yana nan kuma ya karu amma in ya zamanto kai kullun ka azumna kake dukun baka bincike baka kara karatu baka wani abu na karatu na ilmantarwa zai zamanto ilimin ka haka shekarar 10 abin wancan ne da ka sani shine dai gobe dai ma wani ya bace maka daga bayan kuma ka koma awan ami irin dai ya ayyuhan nas kenan dai Allah subhanahu wataala yake dole shine malai yace yazid bi kasratil infaq minhu wa yanqusu in bihi kafai shararta daga asbahan wanda ya tsaya asbahan a sanata hijra annabi sallallahu alaihi wasallam sanata 578 kenan yana da shekara nawa daga can 560 shekara 19 ya tsaya asbahan 18 can daga 60 nan 78 kenan dukkan shekara 18 wa ya bari yana can neman ilimi kai yanzu daga an tura ka shekara 5 kana tunan shekara 1 ma wani bai iya ko shekara 5 ko shekara 10 wani yake gani yayi tsago akan neman ilimi ya jaje yawa ba ya iya shekara 8 yana yin medicine to daga nan sai ya dawo Baghdad daga Asbahan kuma sai ya dawo Baghdad ya fara koya ma mutane ya ci gaba da koya ma mutane hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallama haka kuma daga Baghdad din kuma ya koma Dimashq ya tafi Dimashq ya tafi can ya samu inda can muka ce baban shi sun koma Dimashq ya je can kenan farkon wajen da baban su ka tsaya ya koma can da yaje malamai aka bashi kursi aka bashi kursi ko Banu Umayya a lokacin sun gina masallaci sai aka bashi kursi yake karantar da mutane a wannan masallacin to malami ne wanda yake da wara'u wanda yake da zuciya shi mai tabshi ce nan da nan abu ya karya mishi zuciya ya hawaye yana da salaha tare da shi ya samu karbuwa wajen mutane ya samu karbuwa wajen mutane sai aka samu malamai wanda suke da wanda an hana ruwa gudu an hana ruwa gudu to malam da ya fara bayyana aqida shi aqida ahlus sunna wal jamaa kawai sai aka samu an hana ruwa gudu suka iske shi sarki ai wani kaza da kaza da kaza sai an zo an nakasha shi ya zo da sabon abu da kaza da abubuwa dai da yawa aka zo aka sa rana akan za a yi muqabala ko munazara za a yi muqabala tare da shi sai suka dauko mishi kan mas'ala ta ulu da nuzul wato daukaka Allah subhanahu wa ta'ala kuma da saukowar da Allah subhanahu wa ta'ala yi ya kawo musu adilla dalilai ya kawo musu dalilai ya huja al-zafa sarki ya ga komai an kada su an kada wa'annan jama'ai malaman malaman fada an kada su shi kadai ya rinjaye su da hujja saboda wanda yake da hujjar ta alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam karshen hujja kenan to da karshe dai sarkin ɗan malaman fada suka wannan in shi ya gane yace to kai yanzu an ce kai kadai ka rinjaye duka wannan mutanen sai aka kore shi sai aka kore shi daga gari daga nan da aka kore shi ya tashi ya kaura ya koma Masar daga can ya koma Masar ya koma Masar wajen malamai da malamai akwai malaman fiqh da yawa can ma dai bawan Allah ya fara karatu jama'a ya samu kabul yana karantar da jama'a mutane suna son karatun shi to can ma dai aka samu yan fada aka wannan shi daga Masar din ma dai aka tada shi aka kore shi daga gari aka yi wannan inshi daga karshe dai hai ya koma wajen Maghrib daga can ma har zuwa karshe inda Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi rayuwar shi daga cikin abu faɗan malamai akan shi aqwalul ulama wanda malamai suka yabe shi akan irin ilimin shi da kuma wasu abubuwa makamantan haka Diyauddin al-Maqdisi yake cewa da ɗaya ba za a tambayi ba Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi hadisan wani hadisi sai ya ambata mashi ya bayyana mashi ya ce wannan hadisin sahihi ne ko kuma da'ifi ne sai ya bayyana mashi duka gabaki da har ya zaman to ana mishi laqabi da a lokacin Amirul Mu'minin fil hadisi a zamanin shi ake mishi laqabi da cewa Amirul Mu'minin ne a cikin hadisi wato wani daga cikin mutane ya rantsuwa yace ya rantsa da Allah in Abdul Ghani bin Abdul Wahid al-Maqdisi bi harrace ba hadisi 100,000 hadisi 100,000 yace matar shi sakakka ce indai Abdul Ghani yace shi indai Abdul Ghani al-Maqdisi bai hadace ba hadisi 100,000 yace to matar shi ya sake ta aka zo wajen Abdul Ghani al-Maqdisi aka ce to wani hoyaran sai da Allah ya ce ko indai kai baka hadace ba hadisi 100,000 matar shi ta saka yace da ya huce 100,000 ma da matar shi bata saku ba kenan ya huce sama da 100,000 kada mu manta in muka ce hadisi mun gane shi a cikin karatun mu na mustalahul hadis cewa tare da isnadi sannan kuma ruwaya ta biyu ruwaya biyu in ta zo koda mata ni guda ne ana daukan shi hadisi biyu isnadi kun sani da kala haddasa na fulan an fulan to ya hadace sama da 100,000 alayhi salam ga baki to wannan daga cikin abinda da Yahuddin al-Maqdisi ya faɗi kenan akan abinda ya shahi shi Abdurrahman ibn Abdul Wahid al-Maqdisi wato daga ciki kuma Tajuddin al-Kindi yake cewa kai shi Abdurrahman al-Maqdisi yace shi karan kanshi bai taba ganin ba wani irin shi saboda yanda Allah subhanahu wataala ya bashi baiwa saboda shi ya ji kofa kuma a bangaren hadisi yahi ba kare bangaren hadisi inda zan mu gani babban littafi abin da ya shahi tarajum wanda malaman hadisi suke ji da shi shine al-kamal fi asma'ir rijal wanda duka malaman kutubus sitta rijal na kutubus sitta ya dauko yayi tarajum a shine aka samu imamu al-mizzi yayi tahzibut tahzib yayi tahzibin shi ya ciro daga al-kamal ya dan rarrage wasu abubuwa saboda yayi mujalladai ne da yawa ya rarrago yayi tahzibut tahzib shi ma kuma bancin shi aka samu ibn hajar kuma ya ƙara rarragowa kana ga wajen littafi da tun daga al-kamal aka shi yayi buga al-kamal din daga shi kuma aka samu tahzibut tahzib imamu al-mizzi yayi shi ma akan mujalladai da yawa to kan ibn hajar shi ma yazo ya ƙara rerayewa ya ƙara rere shi duka shi kadai wanda ya funtsuma a cikin bangaren ilimin hadisi shi Abdurrahman ibn Abdul Wahid al-Maqdisi malamai suka ce ya kasance bawan Allah ne wanda yake yana da zuhuru ya kumu aksarul layli yana qiyamul layli yana ya kasance da sahi idan asuba yayi sallah asuba bayan sallah asuba yana zuwa ya ringa karantar da jama'a wasu a karantar da su alqur'ani wasu a karantar da su wasu ilimuka har sai rana ta huto idan rana ta huto ka dauka zuwa zai ya je wajen cewane ko wani abu a'a zai tashi ya fara nafilfiloli har sai kusan lokacin hanin ya zo lokacin hanin sallah wani lokaci ne lokacin da rana ta zo tsaka sai wannan lokacin yake barin sallah wanda suka kiyasta suka ce akalla yana yin raka'a wajen 300 yake yana yin nafila wannan nafila kenan wanda bawan Allah ne ya kasance yana da matukar kokari a cikin abin da ya shahi ibada da kuma karantar da dalibai daga cikin littattafan shi muka ce akwai shi al-kamal fi asma'ir rijal sannan kuma akwai i'tiqadu imamu shafi'i sannan akwai amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar akwai hadithul ifk akwai ghinayatul huffaz akwai fada'il khairul bariya sallallahu alaihi wa sallam irin su fada'il rajab irin su fada'il ramadan irin su fada'il sadaqa fada'il zilhijja fada'il umar bin khattab radiyallahu anhu fadl makkah kitabul jihad kitabul hikayat kitabul zikr dina da mu'allafat da yawa malamai sun ambata Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya dauki rayuwar shi yawmul isnin al-23 min shahri rabi'il al-awwal sanata 600 min al-hijra wato hijra annabi sallallahu alaihi wa sallam tana shekara 600 Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi rayuwar shi kenan Abdurrahman ibn Abdul Wahid wannan a takaice dai kamar abin da ya shahi tarjuma shi bawan Allah ne wanda an aike shi kenan shekara duka nawa yi sala hamsin an aike shi 1541 ya rasu 1659 Allah subhanahu wataala ya dauki rayuwar shi Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi insha Allah kenan abin da ya shahi kadan daga cikin shi tarjuman malam tayyib malam a farkon littafin shi ya gabatar da muqaddima wanda kuma sunna ce ta malamai dan su ga manhajin su ko kuma wani abu makamancin haka a cikin wato littafin su muqaddimatul musannif qala al musannif rahimahullahu ta'ala kenan yanzu zamu karanta muqaddima shi insha Allah yace qala al shaykh al hafiz taqiyuddin abu muhammad abdul ghani bin abdul wahid al maqdisi Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala wato nan muka gani an ce kala Sheikh Al-Hafiz Taqiyuddin wani kai yace malam yana yaban kanshi inda littafin shi ne zan makaranta to nan kai tsaye daga ka gani ka san irin masu buga littafi ne suka ƙara wannan saboda bai zamanto ba a wannan in magabata ka gani malami ya zo ya ce a shine Sheikh Wani Taqiyuddin shine wani al-imamu al-hafiz asirihi amirul mu'minin duka wannan wajen malaman magabata tawadu gare su a bangaren ilimi wanda sanin mu ne kowa hatta a yanzu zaka ga cikin malamai zaka gani akwai wannan tawadu malaman Allah kenan wanda kuma wasu ne kuma dai Allahu al-musta kenan sai yace alhamdulillahi malikil jabbar wato dukkan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala al-malik Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi yake mallaka kowa da komi ubangijin talikai kamar yanda yake ce maliki yawmiddin mamallakin ranar sakamako wato Allah subhanahu wa ta'ala shine al-malik yace kuma al-jabbar wato zuljabarut wato Allah subhanahu wa ta'ala shine mai tila sabayi akan yin abin da yake so wato kenan Allah shine al-jabbar Allah subhanahu wa ta'ala shi yake tila sabayi akan yin abin da yake so wato bai inganta wa bayin shi ayyuka gabaki daya sai malam yace al-wahid sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala shine al-fard kenan wanda alladhi la sharika lahu shine al-ahad kamar can yace kul huwa Allahu ahad Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake huwa al-wahid Allahu can yace lillahi al-wahid al-qahhar yace al-qahhar wato Allah subhanahu wa ta'ala mai rinjaye mai matakan rinjaye wanda bayi ko kuma wani ba zai rinjaye shi ba wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi malin yace wa ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la wato yana shedawa babu wani abin da ya cancanta amma bauta da gaskiya sai shi Allah shi kadai la sharika lahu bayyada abokin tarayya anan ashhadu wato kalmar shahada yani zaka yi ta kayita da bakinka harshe ya furta sannan kuma mi zuciya ta zamanto tayi imani kenan wannan abubuwan guda biyu sun zamanto idan ya zamanto ka zamanto shahadarka da kai kayi ta da zuciyarka da halshenka kuma kayi ta da zuciyarka to wannan ita ce kana da daga cikin shahada kenan amma idan ya zamanto shahadar da kai kayi shahada da baki amma zuciyarka ba kai ba me zan mu cewa ne wani musulmi ne amma muna huke ji saboda ka bayyana tunda ya wurga ya bayyana maka shahada musulmi ne amma abin da ya boye cikin zuciyar shi bai yarda ba a ciki kenan wannan munahuci ne sannan kuma idan ya zaman toto kuma baka ambata ba da bakinka amma ka yi imani da zuciyarka baka ambata ba da zuciyarka ka yi imani da zuciyarka
amma baka ambata ba da baki
menene to na musulmi la babu magana musulmi sai ba shahada dole sai kafirta abu kenan wannan shi kuma zai zama to kafuri ka abu uku ne na farko shine ya zama to wanda ya faɗa da harshen shi yayi imani da zuciyar shi to wannan babu matsala mummuni ne wanda ya zamanto na biyu ya faɗa da harshen shi amma a cikin zuciyar shi bai yarda ba cewa ashhadu an la ilaha illallah bai raba cewa a zuciyar shi babu wani abu mabauta da gaskiya sai Allah to wannan munafiki ya bayyana muku ne ya boye wancan to na uku shine ya zamanto da zuciyar shi yayin imanin amma da harshen shi ya ambata an ce la ilaha illallah yace a'a ji ashhadu an la ilaha illallah yace a shi ba ya wani ba amma zuciyar shi ya rada wannan kawuri ha Abu Talib ya yi ha alce shi yace ya san cewa addini Annabi Muhammad shine addinin gaskiya ya sani amma dai mene a yace daga karshe ne yace huwa ala millati Abi Talib kenan wannan na uku shi wannan a bayyana dai abin da ya bayyana gare mu kahuri ne da Allah in yaje can Allah subhanahu wa ta'ala ya wannan insha amma dai abin da yake bayyane wannan abin da yake kafuri ne Allah malam yace rabbus samawati wal ardi wama bainahuma al azizul ghaffar wato Allah subhanahu wa ta'ala shine rabbus samawati sammai da kasai da kuma abin da ke tsakankanin su na gabaki daya da abin da yake tsakankanin sama da ƙasa da sama da ƙasa da abin da ke tsakankanin su gabaki daya mallaka ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda abin da yake sama sai irin malaman da suke tsakankanin sama mu kawai abubuwan da muke gani muke gani daga iska sai hadari muna ga wani abu sai tarwan mu wacan sama sai rana sai wannan kawai ka dauka haka ne amma idan ka nemi irin malaman falak zasu gai maka abubuwan da ke da kai a sama kai kan sai ka rasa mayane ne to duka wannan mallaka ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah wanda yake al-aziz mabuwayi mai rinjaye al-ghaffar Allah subhanahu wa ta'ala mai sitirta bayi mai gafarta musu wanda al-ghaffar min al-ghafar ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala dibbawa idan yayi zunubi Allah subhanahu wa ta'ala yake sitirta shi ya gafarta mishi sai malam yace wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yace yana shaidawa cewa lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama bawan Allah ne kuma manzon shi ne wanda kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi so kace mishi bawan Allah manzon Allah kamar yanda yace kada ku zamanto kun zurfafa game da ni kamar yanda yahudawa suka yi guluri akan abin da ya shari annabawan su ku kiraye ni abdullahi wa rasuluhu bawan Allah manzon shi wato annabi sallallahu alaihi wa sallama sai malam yace al-mustafa wanda abin zabi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya zabe shi kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala yace Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa minan nas al-mukhtar kuma wanda a cikin zabin mai da aka tantance aka rarraye aka zaba wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala shi ya zabe shi ya da wannan risala da ya aika mana babba ya aika mana alqur'ani ya aika shi shine khatamin nabiyyin wa imamul mursalin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar wato dadin salati na Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbata a gare shi da alayen shi da sahabban shi gabaki daya wanda salati na Allah subhanahu wa ta'ala ya ne salatin da Allah subhanahu wa ta'ala yake ma bayi ya ambace su a mala'ila ala ya ambace su a can tare da takin mala'iku shine salati na Allah subhanahu wa ta'ala to salati na bayiwa salati na mala'iku ha da suke ma bayi
shine su mai
neman gafara
addu'a da neman gafara kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa da ɗaya mutum musulmi ba zai yi arwalla ba ya je ya yi sallah a yi sallan nan ya zauna a inda ya yi sallah bayan sallah yana ambaton Allah ba tare da ya yi hadisi ba arwallar shi ba ta karye ba face mala'iku suna nan suna ta mishi Allahumma ghafir lahu Allahumma arham matukar kana wajen nan da kai sallah baka gusa ba mala'iku ne suke ta maka adda sai arwallarka ta karye ko kuma ka tashi ka koma can ko ka huta to kun za su fasa ma adda in dai kai arwalla daga gida ka zo masallaci kai wannan sallah ka zauna a wannan waje kenan salati na mala'iku shine adda a salati kuma na bayi irin annabawa shine su ma adda kamar yanda can annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yake cewa khuzu min amwalihim sadaqatan tutahhirum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ay ud'u lahum ka musa adda haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi yake cewa wanda aka gayyace shi zuwa walima idan in kana sa'iman idan ba ya bai azumi ya zaman to ya ce idan kuma ya kasance yana azumi fal yusalli fal yad'u ya musa adda kenan wannan ita ma kamar salati ne kenan shine yace al-mustafa wa ala ashabihi al-akhyar ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam mun sani Allah subhanahu wa ta'ala ne ya zabe su zaman to su ne wazirai su ne sahabbai wanda za su abokanci annabi sallallahu alaihi wa sallama shi yasa idan ka duba wanda suke zagin sahabbai kawai kai dai wannan kamu ja baban nasu da yawa ne wanda sai a hankali Allahu al-musta'an Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك غفور رحيم. Yanzu duk wanda ya zamanto kana da gilli akan abin da ya shafi sahabbai, to wannan kuma sai dai ya zamanto Allah ya tsare. Malam yace wa as'alu amma ba'd, yace bayan haka fa inna ba'da ikhwani sa'alani ikhtisara jumlatin fi ahadith al-ahkam, yace cewa lalle wasu daga cikin shashi na ƴan uwana sun tambaye ni da in takaita musu wasu daga cikin hadisai na hukunce. Wannan hadisan daga ina yake yace mimma tafaka alaihi al-imaman, hadisan da ya zamanto imaman malaman nan guda biyu sun yi ittifaki a wajen huddusu. Wannan malam zai gayi maka manhajin shi ne a cikin littafi, wato an tambaye shi ne, tambaya ce, zamu gani da yawa wasu littattafai da malamai suke bugawa tambaya ce ake yi musu, sai kaga san Allah ba su. Idan kan mu je ne sanan cikin littattafan mu na fiqh na malikiya littafin risala ta yayi da tallab iziya tambaya ce, askari ma tambaya ce mafi yawa. In ka duba littafin Ibn al-Qayyim ad-Dawal dawa tambaya ce guda aka tambaye shi, wani ya tambaye shi shifa'ul ya tambaye shi ya sa mishi al-jawab al-kafi liman sa'ala an ad-dawa'i shafi, wanne kawai zinubi ya dame shi ya tambaye shi ya buga mashi littafi. To duk mafi yawa tambaya aka buga littafi akan abin da ya shafi. To ka gani irin aqidatul wasitiyya wanda aka buga ma mutanen wannan wasitiyya. Tayyib, kenan nan shi ma malam yace fa inna ba'da ikhwani sa'alani ikhtisara jumlatin min ahadith al-ahkam, wasu ne suka tambaye shi ya takaita musu wasu hadisai da suka shafi hukunce, amma hadisan suka ce kar su sha wahala. To yace suka ce mimma tafaka alaihi shaykhan, saboda mi Imam al-Bukhari da Muslim an sani hadisai ingantattu ne, yace to ita kai ta musu a cikin wannan littattafan nan ga aje a ya daga ana wannan da ibi ne bai inganta ba, kenan shine zai takaita musu a cikin wannan hadisan ya takaito musu wasu hadisai na hukunce, shine mimma tafaka alaihi al-imaman Abu Abdullah baban Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, shine kenan Muhammad dan Isma'il dan Ibrahim al-Bukhari kenan Imam al-Bukhari wa Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushayri an-Naisaburi da kuma Muslim dan Hajjaj dan Muslim mutumin Qushayri an-Naisaburi mutumin Naisabur. Sai malam yace fa ajabtuhu ila su'alihi, sai na amsa musu wannan tambayar da suka yi raja al-manfa'ati bihi, wato yana kaunar ya zamanto an samu amfanuwa akan wannan abinda zai buga musu na littafi. Kenan wannan littafin malam ya gayi mana cewa tambaye shi ce akai ya takaita musu wani hadisai na hukunce, amma su zamanto hadisan sun an yi Imam al-Bukhari da Muslim sun yi ittifaqi a wajen huddusu, sai ya amsa musu eh to zan buga muku littafi. Zai da cewa dan Adam aka ce tara ne bai cika goma ba, zan mu gani la Allah idan mun shiga cikin littafin wasu hadisai malam ya dan sauka daga sharadin bai samu ba, ya samu wani hadisan da suka yi ittifaqi Imam al-Bukhari da Muslim, duk da cewa yayi kokari ya kawo da yawa, amma akwai bangaren da wani waje Muslim ne ya huddo shi kadai banda Imam al-Bukhari, tunda ya dora ma sharadin shi, amma sai an samu ittifaqi Muslim ya huddo wannan hadisi, Bukhari ya huddo wannan hadisi, amma dai ala kulli hal kenan littafin Umdatul Ahkam abin da zaka dauka littafi ne wanda hadisan shi ba su da kura, kawai in ka dauka direct yayi ki da shi kar kai shakka wani cewa yana da kura. Yace wa as'alullaha an yanfa'ana bihi, wato yana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amfanar da mu wannan littafin, wa man katabahu, da duk wanda ya rubuta wannan littafin yana roƙon Allah ya amfanar da shi. Rubutawa sawa'un ka copy ne kana saidawa, shi ma malama ya ma adda yace Allah ya sa ka samu amfani shi, au sami'ahu, haka wanda ya ji wannan littafin yace Allah subhanahu yana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa ya amfani da shi, ya amfane shi, au qara'ahu, ka dauka ma ka karanta, malam yace yana ma kai maka shigo cikin wannan addu'a, au hafizahu, ko kuma ya hardace shi, ka dauka ka hardace, wanda jitahi ne karami, wanda muna gani duka hadisai ba su ce ba 300 da wani abu, wanda in ka sa ma kanka a rabin shekara kana iya hardace, ko kuma in ka yace daya zaka ringa dauka a shekara guda ka hardace shi. Yace au nazar fi, kai ka dauke shi ma ka kalle shi, malam yana ma addu'a. Kaga malamai malama Allah wanda ku suna ma kowa fatan alkhairi mala yace au nazara fihi au wa an yaj'alahu sannan kuma yasa shi khalisan liwajhi alkarim ya sanya shi wannan littafin yayi shi ne dan Allah subhanahu wataala dan neman yarda Allah subhanahu wataala wanda ikhlasi kenan mujiban lil fawzi ladayhi fi jannatin na'im sannan kuma wannan littafin ya cancanta ma malan wato samun rabo a wajen Allah subhanahu wataala na gobe alkiyama na Allah subhanahu wataala ya kai shi aljanna malan yace fa innahu hasbuna wato Allah subhanahu wataala ya isan mana wa ni'mal wakeel kuma madalla da wanda muka dogara gare shi wato Allah subhanahu wataala kenan kenan wannan a takaice kenan muqaddimar da malan yayi ta gabatar akan wannan hadisi akan wannan littafi nashi mun gani tambayar shi akai mun ga manhajin shi a ciki hadisin da zai kawo mana hadisi ne da akai ittifaqi wajen hutto shi hadisi na Imam Bukhari da Muslim sun hutto shi sun yi ittifaqi a wajen hutto shi shine malan zai kawo mana daga cikin malamai sun yi umdatul ahkam ta samu kabul a wajen malamai wanda kuma wannan yake nuna mana irin ikhlasin malan zaka gani ayi abu ayi abu tun nan da shekara nawa shekara 600 malan ya mutu a dauka ma a 600 malan ya buga shi yanzu muna 2443 akalla kenan shekara 843 wato kuma yana nan littafi ana karanta shi ana karanta ana aiki da shi malamai suna harzace shi dalibai suna harzace shi a cikin nan mala Allah ko wanda suka fara harzace shi to ka gani wannan irin ikhlasi ne na aiki na yake nuna mana ya zamanto kowa yayi ikhlasi ya kyautata niyyar shi a wajen yin aiki kinan kai tsaye insha Allah muna iya duk da lokaci yana kawo kai amma muna iya mu fara daga littafin hadisin farko a takaice daran tayyib muna iya gurguje mu karanta koda matanin ne kina insha Allah sati mai zuwa sai mu yi kokari mu wannan ishi malan ya kawo mana hadisi na farko a cikin kitabu tahara malan ya kawo mana hadisin Umar bin Khattab radiyallahu anhu malan yace an Umar bin Khattab radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه wato hadisi na harko da malan ya kawo mana shine kitabu hadisin Umar bin Khattab wanda wannan hadisi nau'in shi a cikin mustalawul hadis hadisi ne ha nau'i cikin ahad hadisi wa ahad wani iri kuma garib hadisi ne garib wanda muka ce isnadin shi wa rawaito shi Umar daga Umar ibn Taymiya subhanallah yaushe ibn Taymiya alqaba bin Sa'id bin Waqqas daga alqaba Ibrahim al-Taymi daga Ibrahim al-Taymi haka tsaya Yahya bin Sa'id al-Ansari wannan su hudu su zamanto isnadin wannan dai wannan daga Yahya bin Sa'id al-Ansari daga nan isnadin ya bazu wannan malamin yaji wannan yaji wannan yaji wannan yaji amma daga wajen annabi wannan hadisin Umar bin Khattab shi yake da ruwaya shi daga Umar dan Khattab alqama kada yake da ruwaya shi daga alqama kuma Ibrahim al-Taymi kada yake da ruwaya shi daga Ibrahim al-Taymi kada Yahya bin Sa'id al-Ansari shi yake da ruwaya shi wanda kuma daga Yahya bin Sa'id al-Ansari malamai suka ja yake da ruwayati da yawa muka ce nau'i ne hadisi gharib zamu ringa tafiya karatun mu da tatbikin wasu abubuwa idan sun zo mana na bangaren karatun mu na musalawul hadisi insha Allah yace Umar dan Khattab yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu naji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innamal a'malu binniyat wato kusan da cewa kadai ayyuka suna tabbata ne da niyya wa innamal likulli wa watar waya binniya da niyya mufrad can kuma jami'i wa innamal likulli mar'in ma nawa kuma na daga kowane mutum abin da ya niyya faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi wanda hijrar shi ta zamanto zuwa ga Allah ga ma'aikin shi to fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi to hijrar shi ta zamanto lalle zuwa ga Allah ga ma'aikin Allah subhanahu wataala, wanda kenan hijirar shi ta zama to zuwa ga Allah da ikhlasi, kuma shaidawa cewa yayi hijira kan aikin da yi Annabi sallallahu alaihi wasallam zai shaida. Wa an kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, amma wanda ya zama to hijirar shi dan duniya ce da yake nihin ya sami wannan duniya, aw imra'atin yatazawwajuha, ko kuma dan wata mata da yake nihin ya aure ta, to haka ma shi ma fa hijratu ila ma hajara ilaihi, to hijira shi zata zama to zuwa ga abinda yayi hijira dan shi. In yayi hijira dan duniya dan kasuwanci, ya samu kasuwanci, to fa biha wa ni'ma. In kuma yayi hijiran ne da yin dalilin da yake so ya armu wata mata, ya same ta ya arme ta, to fa biha wa ni'ma. In kuma bai same ta ba dai, shi bai da ladan hijira, kuma ma bai da manfa'ar da yaje nema. Kenan wannan shine a takaice tarjuma wannan hadisi. Malam ya kawo mana wannan hadisin a cikin kitabu tahara, wanda mun sani kuma kitabu tsara malam zai mana magana ne kan tsarki, kan abin da ya shayar wallah, kan abin da ya shayi wannan. Menene alaka shi da kitabu tsara? La'alla maqsudin malam ya zamanto niyya. Tayyib, bancin wa ya zamanto tahara ta farko wanda zaka fara bincika akan aiki shine taharatul qalb, wato tahara zuciya. Ya zamanto aikin da zaka yi sallah ce kake so kai, malam ya kawo mai tahara da warko dan kai sarki kai arwalla, to ka tabbatar kahin ka je wannan kana da buƙatar taharar zuciyarka, ka tsarkake ta daga yin wannan aikin ya zamanto khalisan lillahi azza wa jalla. Kuma malam zan mu gani da yawa malamai suna fara littattafan su da hadisin innamal a'malu binniyat, kamar idan muka duba sahihul bukhari hawwal hadisin da ya duba cikin kitabul iman innamal a'malu binniyat, idan muka dawo arba'in an-nawawiyya innamal a'malu binniyat, idan muka dawo riyadus salihin innamal a'malu binniyat, idan muka dawo nan gashi nan umdatul ahkab innamal a'malu binniyat, imam al-baghawi in ban manta ba shi ma da innamal a'malu binniyat ya fara a cikin sharh sunnah in ban manta ba. To duka a cikin malamai magabata wani yake cewa da zai buga littafin shi da ya sa kowani babi ya zamanto wannan hadisin shine farko, saboda irin girman wannan hadisin, saboda wannan hadisin yana magana ne akan niyya, kamar yanda insha Allah bayani zai zo sati mai zawa yanda zan mai wasa duka dai akan abin da ya shayi hukuncen wannan hadisi na niyya da kuma aiki da ita. Kamar yanda mun sani aiki na mutum da zai yi shi yana buƙatar muka ci sharadi, malamai suka ce sharadi guda nawa? Guda biyu. Shine mine niyya al-ikhlas, na biyu wal mutaba'a. Mutaba'a kai aikin nan akan karantarwa Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wanda duka wannan hadisai ne na hukunce, kai kokarin cewa daukan su da miki zammi da hadisin da ka dauka, kai kokari kai application shi, saboda zai yi zamantawa ya zamna akan ka. Sahabbai suka ce bisu karantace ayoyi sai ba ce sun yi aiki da ita, kuma aje su kara musu wata aya. Kenan wannan shine yake zamantawa, ka zamanto a rayuwa ka kai al-ilmu bil amal, wato ilimi da aiki, duk abin da ka karanta kai kokarin ka je ka gwada shi. Ikhlasi, wanda wannan zan mu gani wannan hadisin yana magana akan ikhlasi na farko, sannan akan duk abin da kai akan niyyar shi, wannan akan niyyar shi ne zaka same shi kai tsaye, zaka gani kai niyyar kai wani abu kaza, kamar yanda idan kai niyya kai aikin alkhairi sai baka samu bayin aikin, za baka lada nawa? Za baka lada guda. Idan kai niyya kai mummu kai niyya, hadisi ya tabbata wani ya zo ya gani wani mai kuɗi yana aikin alkhairi, kai niyya cewa kai da kai ma Allah ya baka kuɗi da fa na yi aiki irin wane, to zaka gani kaga wannan dalilin niyyar ta ga Allah subhanahu wataala ya baka lada. Mutum ne ya zo yana fasadi a gari, a gari an san shi yake taimaka ma masu zawwa da ganga, shi yake kaza, shi yake kaza, shi yake kaza, kace kai wallahi Allah ya ban kuɗi, da ni ma wallahi da na taimaka, da na bada bishashan nan anyi yawa, zaka gani wallahi wannan akwai yawa cikin da wasa, zaka gani mutum yana fadin wannan da wasa, to wallahi sai dai Allah ruwa mana asiri, sai dai Allah ruwa mana asiri, saboda niyya aikin ta khatir, niyya aikin ta khatir. In ban manta ba karatun mu na 40 nawawi mun bada misalin cewa wani ne aka bada misalin da aka yi mishi arbi da matar shi, amma bai taba ganin ta ba, shi ma bata taba ganin shi ba, suka hadu a aikor, suka je suka yi lalata suka yi zina, an mishi arme da ita amma bai san ba ita ce, suka je suka hada kai har ta ba shi hadin kai, shi ma ba ta hadin kai, suka yi lalata, to me suka yi? Matar shi ce, matar shi ce, Me suka yi. An narwa masa are. To na mine da ya kawo wannan. Niyya. Niyya. Shi yasa niyya al'amarin ta kabir jiddan. Insha Allah da yasa tini zawwa. Bai taimako Allah subhanahu wataala zan mu gani hadisin yanda malamai suka yi bayani akan shi. Da fata abinda muka yi daidai Allah ba mu lada ga baki daya kuskure da muka yi kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana insha Allah daga cikin zakatun mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala المرسلين والحمد لله رب العالمين.